الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka wanda muke karanta tarihin amirul mu'minin umaru ibn al-khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 64 a wannan yammaci na alhamis 6 ga watan muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya yi daidai da 4 ga watan 8 shekara ta 2022 a majalisinmu na masjidul tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi. A halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna karatun gaba ta biyu dangane da irin gudumawa da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya ba wa Sayyidina Abubakar a lokacin khalifancinsa. Wannan gaba ta biyun da mawallafin wannan littafi ya kawo mana tana da harshe guda biyu. Harshen ta na farko bayani ya gabata a kansa shine yakan da Abubakar yayi ga wanda suka hana zakka. Sayyidina Umar yayi kokarin bada gudumawarsa da fito da ra'ayinsa. Gaba ta biyu tura rundunar yaki ta Usama wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam gabanin ya rasu ya kulla ta da kansa. To wannan gaba ta biyu akan ta muke karatu yake cewa wa inda maqtaraha ba'du sahabati ala abi bakrin bi an yubqiya jaysha usamata hatta tahda al umuru أرسل أسامة من معسكره من الجرف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس وقال إن معي وجوه المسلمين وجلتهم ولا آمن على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين an yatakhattafahumul mushrikun. Wannan gaba ta biyu mun fara bayani akan ta a halkar da ta gabata lokaci ya cin mana yake cewa wa inda maqtaraha ba'du sahaba a lokacin da wasu sashe na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bada shawari ala abi bakrin wa sayyidina abubakar Allah yarda da shi wani irin shawari suka bashi bi an yubqiya jaysha usamata hatta tahda al umur shawarin da suka ba sayyidina abubakar shine ya bar dakaru na yaki na usama wadanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabanin ya rasu ya kulla wannan runduna karkashin jagorancin usama ya fiskantar da su zuwa sham to annabi sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa bayan an zabi sayyidina abubakar ya zama khalifa wanda ya mai gurbin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai aka samu wani sashe na sahabban annabi suka yi kokarin ba da shawari wa sayyidina abubakar akan wannan runduna da aka fiskantar da ita zuwa ga sham sayyidina abubakar ya yi kansilin dinta me yasa suke bashi wannan shawari tsoron me zai je yazo. Mun yi bayani a baya cewar bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai kalubale waɗanda suke masu tarin yawa da suka fuskanci daular musulunci. Na farko mun sani mun karanta a baya cewar bayan rasuwan annabi galibin wanda suka shiga musulunci ba shiga na gaskiya ba, sun koma ruwa, sun koma gidan jiya. Abu na biyu, waɗanda suke wajen Madina, larabawan da suke wajen Madina, ƙauyukan da suke kusa da Madina, suna cikin na gaba-gaba wajen komawa addinin kafirci da barin musulunci. Sannan kuma baya ga haka ba su tsaya a iya nan ba, suna ƙoƙarin su ga hanyar da za su bi su shigo Madina su kawo mata farmaki, saboda suna ga ta zama ƙalubale a gare su, domin annabi ya kafa ta a matsayin daula ta musulunci. Su kuma ba musulmai ba ne, sun shiga musulunci saboda tsoro da ya shiga cikin zuciyarsu, yadda suka ga buwaya da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabinsa. Wannan ya sa suka zo suka karɓi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 9 gabanin ya rasu. To annabi na rasuwa suka koma gidan jiya. To yanzu tunda daular da annabi ya kafa ta Madina suna ganinta a matsayin ƙalubale a gare su, barazana a gare su, dole za su yi kai kawo su ga sun gusar da ita. To kaga wannan hatsari na biyu da ke fuskantar wannan daula da annabi ya kafa ta, wanda bai jima da kafa ta bai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙalubale na uku, an samu wanda suka ce su ma annabawa ne, duk da cewa sun yi wannan da'awar gabanin rasuwan annabi, amma al'amarinsu bai haɓaka ba, bai bunƙasa ba, bai shahara ba, sai bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kaga wannan duka barazana ne ga wannan daula da ba a jima da kafa ta ba, yar jaririyar daula. To wannan ya sa galibi na sahabban annabi suke ga bai kamata waɗannan dakaru a tura su su tafi Sham ba, bacin waɗannan ƙalubale da suke fuskantarsu. Dube da waɗannan ƙalubale da suke fuskantar daular musulunci ta Madina, a basu su ba da kariya da kwaba wa garin Madina, ma wannan hatsarurruka da Madina take fuskanta. Tunda yanzu ana ɗaukar Madina a matsayin santa, cibiya, headquata na musulunci. To shi ne bayanin da yake yi a nan cewa a lokacin da wasu sashe na sahabbai suka ba da shawari wa Sayyidina Abu Bakar, Allah yarda da shi, a kan ya bar runduna ta yaƙi ta Usama ta zauna a garin Madina har sai al'amura sun koma daidai, har sai komi hankali ya kwanta, an fahimci ina ne mafuskantar, to a nan sai ya duba ya ga yiwuwar tura su ko rashinsa. Wata hanya suka bi wajen bijiro Sayyidina Abu Bakar da wannan shawari, ya ce arsala Usamatu min ma'askarihi min al-Juf. Umara bin al-Khattab radiyallahu anhuma, Usama dan Zaid, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu baya cikin Madina, ya fara motsawa da shi da dakarunsa za su tafi zuwa Sham. Sun isa wani guri da ake kiransa Jurf, wanda tsakaninsa da Madina babu nisa. Sai labari ya iske su akan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya sa suka ja suka tsaya, wanda zai mai gurbin annabi su ga wani umurni zai ba su, zai ce su tafi ko kuma zai ce su dawo cikin Madina. To da Abu Bakar ya ɗare kan karaga ya zama shi ne jagora, to shi Usama a matsayinsa na kwamanda na wannan dakaru da annabi ya fuskantar da su zuwa Sham, sai tura Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, Umar ɗan Khattab, Allah yarda da shi. Nan ya ce radiyallahu anhuma, Allah yarda da Umar da Usama. Sai Sayyidina Umar, Usama ya tura shi gurin Sayyidina Abu Bakar, Allah yarda da su gaba ɗaya. Yasta'adhinuhu an yarji'a bin-nas, yana neman izinin Sayyidina Abu Bakar, yanzu tunda shi ne jagora, ana neman izininsa akan a dawo da mutane. Usama yana neman izinin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ya bada dama a dawo da waɗannan dakaru da suke ƙarƙashin jagorancin Usama. Sai turo Sayyidina Umar, saboda Sayyidina Umar a cikin tawagan nasa ba wanda ya kai shi falala. Sayyidina Umar yana cikin dakarun Usama, wanda Annabi ya sanya Usama ya zama jagora, Sayyidina Umar da ire-irensa cikin manya zarata masu falala, sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, suna cikin wannan dakaru na Usama dan Zaid, Allah yarda da shi. To shine ya tura Sayyidina Umar saboda kimarsa da matsayinsa da falalarsa da daukakarsa da haibarsa da kwarjininsa da kuma tsayuwarsa kan gaskiya, ya tura shi gurin Sayyidina Abubakar ya je nema masa izini gurin Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar ya bada izini a dawo da waɗannan mayaka cikin garin Madina don su zo su bada kariya wa Madina. Waƙala a cikin isharar da Usama ya yi lokacin da ya tura Sayyidina Umar, ya ce in ka je ka ce wa khalifan annabi inna ma'i wujuhal muslimina, ka ce tabbas tare da ni, dakarun da suke tare da ni, akwai manya-manya cikin musulmai, akwai madaukaka cikin musulmai, akwai masu daraja cikin musulmai, akwai masu falala cikin musulmai, akwai masu kima cikin musulmai, wa jullatuhum, sannan kuma galibin musulman ma suna tare da ni. Kuma ga irin hatsarin da ke fuskantar daular musulunci garin Madina. Wannan ra'ayin Usama ne yake bijiro da shi wa Sayyidina Abubakar a harshen Sayyidina Umar dan aikensa. Kenan Usama ya aika Umar gurin Abubakar, Allah ya dada su gaba daya, cewa ya je ya bayyana wa Sayyidina Abubakar cewa tabbas cikin dakarun Usama waɗanda aka fuskantar da su zuwa Sham, akwai madaukaka cikin musulmai, akwai kuma galibin musulmai ma cikin tawagar kai, galibin musulmai ma suna tare da shi, suna tare da Usama. Yace wala amanu ala khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hurami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yatakhatafahumul mushrikun. Usama yace shi fa bai aminta ba ga khalifan manzon Allah shine Abubakar, ba shi da garanti, ba shi da lasisi dangane da khalifan manzon Allah da ma waɗanda suke iyalai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam, ba shi da garantin cewa mushrikai ba za su kawo musu farmaki ba, za su iya zuwa su kawo musu farmaki su gama da su a dare guda. Saboda haka waɗannan mayaka da suke tare da shi, waɗanda suke masu tarin yawa, yana neman izinin khalifa ya bada izini a dawo da su su zo su bada kariya wa shi khalifa, su bada kariya wa matan annabi, su bada kariya wa ahlul baiti, su bada kariya wa sauran musulmai da magarin Madina gaba daya. Wannan shine ra'ayin Usama dan Zaid, Allah ya yarda da shi. To lokacin da Sayyidina Umar aka tura shi ya tafi gurin Sayyidina Abubakar, gabanin ya isa gun Sayyidina Abubakar cikin Madina, ashe suna da irin ra'ayi na Usama akan wannan dakaru na Usama a yi kansilin ɗinta, a hana su tafiya Sham, a dawo da su garin Madina. Walakinna Ababakrin khalafa zalika, sai dai Sayyidina Abubakar ya saba wannan ra'ayi nasu, wannan ra'ayi da suke da shi na a yi kansilin ɗin wannan dakarun daga tafiya Sham. Abubakar ya saba, shi yana ga abu su tafi kawai, shi ne cewa walakinna Ababakar khalafa zalika, ya saba wannan ra'ayi na hana wannan dakaru, na hana wannan tawaga ta yaki ƙarƙashin jagorancin Usama, na hana ta tafiya ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da ita. Wa asarra ala an tastamirra alhamlatul askariyatu fi taharrukiha ila Sham mahama kanatid dhurufi wal ahwali wan nata'ij. Sayyidina Abubakar ya doge akan waɗannan dakaru su ci gaba da tafiyar su zuwa ga Sham, inda annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam ya fuskantar da su. Duk yanda yanayi ya kasance, duk yanda aka tsinci kai a ciki, duk irin halin da aka samu kai a ciki, duk kuma irin sakamakon da zai je ya zo, komin dadinsa, komin dacinsa, kawai su tafi gurin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura su. Waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu inda an ce annabi ne ya gindaya shi, to basa tsallakawa. An ce annabi ya shata layi, basa taba daga kafansu su tsallaka. Abinda aka ce annabi ya hukunta, basa taba canja shi, kuma basa jin kaikayi a cikin zuciyarsu game da abinda aka ce daga annabi ya zo. Suna maraba da shi 100 bisa 100, rungumarsa suke hannu bibbiyu, karɓansa suke, su rike shi da haƙwara na gaba fika ta yanda ba zai kukce daga gare su ba. Annabi ya ce abdu alaiha bin nawajid, su ko abdu alaiha bin nawajid ne. Annabi ya hore mu yi riko da sunnarsa da haƙwara wanda suke masu kaifi, ta yanda in ka rike abu da su ba zai kubce da garaje ba. To haka Annabi ya yi mana ishara, ya mana wasiya, ya nusar da mu akan mu yi riko da sunnarsa. To sahabbansa sun yi riko da sunnar ƙarƙashin wannan wasiya tasa da ya musu. Saɓanin mu kuma a yau. Wa qalabatil ansaru rajulan aqdama sinnan. To a nan gurin da Usama ɗan Zaid, Allah yarda da shi, ya tura Sayyidina Umar da wannan ra'ayina. Sayyidina Umar ya je da shi gurin Abubakar. Abubakar bai karbi wannan ra'ayi ba, ya komar da shi ya ce ku tafi zuwa ga gunda Annabi ya tura ku, ni ba zan iya warware rundunar da Annabi ya kulla da kansa ba. To yanzu tunda sun ga Abubakar ya doge akan cewa dole fa waɗannan dakaru su fita su tafi inda Annabi ya tura su, to sai suka ce to ga wani shawari. Tunda wannan shawarin da suka ba Sayyidina Abubakar bai samu karbuwa ba, bai samu shiga ba, ya mayar da shawarin su, ya tsaya kan ra'ayinsa na dole waɗannan dakaru su tafi. To shine sai suka zo da wani ra'ayi na biyu. In wannan ra'ayi na farko bai samu karbuwa ba, to ga ra'ayi na biyu. Shine anan gurin yake bayyana mana, yace wa talabatil ansaru rajulan aqdama sinnan min Usamata yatawalla amran jayshi وأرسلوا عمر بن الخطاب ليحدث الصديق في ذلك فقال عمر رضي الله عنه فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة رضي الله عنه فوثب أبو بكر رضي الله عنه وكان جالسا وأخذ بلحية عمر رضي الله عنه وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله. wannan shine abin da ya faru. Yace a lokacin da mutan Madina al-Ansar suka nema a canja musu da wani wanda yafi Usama shekaru. Usama lokacin da aka ayyana shi a matsayin komanda na waɗannan dakaru shekarunsa 18, kaga matashi ne, kuma a ciki akwai mai shekara 50 a cikin dakarunsa, akwai ma wanda ya kusa shekara 60. To da suka duba suka gani, ga shawarin da suka ba Sayyidina Abubakar a hana wannan tawaga tafiya, Sayyidina Abubakar bai karbi shawarin ba. To sai suke so a canja komandan, a canja jagoran. Shine yake mana bayani a nan. Wannan ra'ayinsu na biyu kenan. Ra'ayi na farko bai samu karkuwa ba. To ra'ayinsu na biyu, a lokacin da suka nema a canja musu wanda yafi Usama shekaru, ya tawalla amran jaish, ya zama shi zai jibinci al'amarin wannan dakaru din, shine zai zama jagoran waɗannan mayaka. Wa arsalu Umar, har ila yau su ma sai suka tura Sayyidina Umar, saboda sun san matsayin Sayyidina Umar, kuma sun san matsayinsa a gurin Sayyidina Abubakar, sun san matsayinsa a gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kun ga nan da yadda ana fito mana da irin gudumawa da Sayyidina Umar, Allah ya dade shi, ya bayar a zamanin jagorancin Sayyidina Abubakar, Allah ya da su gaba ta. Kun ga a can Usama ya tura Sayyidina Umar gurin Sayyidina Abubakar da irin ra'ayinsa na aikan sulhun din wannan tawaga. Wannan ra'ayi bai samu karkuwa ba. To shine yanzu ga wani ra'ayi na biyu. Su ma mutan Madina suke ga ko da ma ba aikan sulhun din wannan dakarun ba, to mafi karanci a canja komandan, a samu wanda yafi girman shekaru, wanda yafi yawan shekaru, kamar suna ga hakan zai fi jagorancin zai fi tafiya sama da matashi, matashin ma dan shekara 18. To da suka tashi sai suka tura Sayyidina Umar, Allah ya dade shi. Li yuhaddith as-siddiq fi dhalik, yaje tattauna da Sayyidina Abubakar akan wannan qadiyya na canja Usama da wanda yafi shi yawan shekaru. Fa qala Umar radiyallahu an, lokacin da Sayyidina Umar yaje ga Sayyidina Abubakar, Allah ya dade su gaba ɗaya, sai yake ce masa, yake ce wa Sayyidina Abubakar, فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة رضي الله عنه. ga sakon nan nazo da shi daga gurin mutan Madina al-Ansar. ra'ayinsu shine tunda yanzu dai ba za ka yi cancelin din wannan tawagan ba, ka doge akan sai sun tafi. To an sallama, saki to amma a canja commander jagora na mayakan a canja da wanda yafi shekaru a canja Usama da wani daban wanda yafi shi yawan shekaru to za a samu matsala fa wasaba Abu Bakr radiyallahu an sai Abu Bakr yayi zumbur ya miƙe a fusace ransa a bace wa kana jalisan da a zaune yake sai zumbur ya miƙe cikin gaggawa wa akhadha bi lihyati Umar ya kama gemun sayyidina Umar Allah yadda da su gaba daya wa kala yake ce masa yake ce sayyidina Umar sakilatka ummuk mahaifiyarka tayi asaran haihuwarka mahaifiyarka tayi asarar haihuwarka wannan kalma ce ko lafazi ne da Larabawa suka saba yi a lokacin da suke so su maida martani mai zafi ba wai suna da nufin yin wannan addu'ar ta zamanto ta faru bane a hakikanin ta a su nuna bacin ransu ba wai suna addu'a cewa wane Allah ya dauki ranka mahaifiyarka ta yi asara ka ba shi suke nufi ba a su nuna bacin ransu ka kaman mu Hausawa idan ranka ya baci ga wani kakan ce Allah wajenka kai kuwa to kamar irin shigen haka ne ba wai suna da manufar cewa suna masa addu'an Allah ya dauke shi uwarsa ta rasa shi bane a'a kalma ce ko lafazi ne da suka saba yi da ke fito da fushin su ko batin ransu ga wanda suka yi ma wannan magana din shine yace kai ko kai tonka ya Umar shine wannan lafazi sakilatka ummuk yace ista'malahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'muruni an a'zilahu yanzu annabi yazo ya sanya shi da kansa kai kuma kazo kana mun umurni in kauda shi in kawo wani ni asuwa Abu Bakar annabi yayi abu ni kuma in zo in canja wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ba su da tababa ba su da kokonto ko shakka akai kuma 100 bisa 100 suke karba su runguma hannu bibbiyu suna maraba da shi suna murna da shi yace taya za a yi annabi ya sa shi da kansa kai kuma a yau ka zo kana umurta ta ni in canja shi ni Abu Bakar ya nuna wa sayyidina Umar bacin ransa sayyidina Abu Bakar ya nuna wa sayyidina Umar bacin ransa fa kharaja Umar radiyallahu anhu ila an-nar sai sayyidina Umar ya fita zuwa ga mutane wanda suka aiko shi kenan suwaye suka aiko shi al-ansar mutan Madina fa qalu sun ga sayyidina Umar ya fito ba da fara'a ba sai suke tambayan sa ma sana'ata me kai ka yi wani abu kai wani tasiri da ka shiga gurin khalifa fa qala sai ce imdu sakilatkum ummahatukum ku wuce ku tafi inda annabi ya tura ku Allah wadan ku kuwa iyayenku sun yi asara haihuwan ku kaga ya ramu abin da aka masa tunda su suka tura shi suka sa shi yaje sayyidina Abu Bakar ya kausasa masa to shi ma shine yake kausasa musu taya ma za a yi su tura shi yaje ya hadu da wannan fushi na sayyidina Abu Bakar kwata kwata sayyidina Umar baya son fushin sayyidina Abu Bakar gashi kuma sun je fashi cikin fushin sayyidina Abu Bakar yace malaqitu fi sababikum min khalifati rasulillah ni na san abin da na hadu da shi a sababinku daga khalifan manzon Allah ma'ana ya ja hadu da bacin ran khalifan manzon Allah kuma su ne sababi saboda haka kar su sake tura shi ko da wasa gurin khalifan annabi akan kabiya irin wannan to kaga wannan zai nuna mana yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yake ba da gudumawa sosai a jagoranci da sayyidina Abu Bakar ya yi Allah ya dada su gaba daya sannan hatta su kansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san matsayin sayyidina Umar sannan kuma sun san matsayinsa a gurin sayyidina Abu Bakar ta yanda idan suna so sayyidina Abu Bakar ya aikata wani abu sai su kama kafarsa su kama kafan sayyidina Umar in kuwa har sayyidina Umar ya je bai yi nasara ba kaga kenan ba wanda zai je yi nasara saboda matsayinsa a gurin sayyidina Abu Bakar ya fi matsayin kowa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi yasa suke kama kafarsa fatan sayyidina Abubakar ya saurare shi ya saukakar ra'ayinsa. Waɗannan dakaru dai haka nan suka tafi kamar yadda annabi ya kulla su, ba a canja kowa ba, ba a cire kowa ba, abu ɗaya ne sayyidina Abubakar ya yi. Lokacin da ya fita ya je gurin Usama inda ya yada sansani gabanin ya wuce ya tafi, sai yake ce masa, ina neman alfarma guda ɗaya a gurinka, in ji sayyidina Abubakar. Wace alfarma kake nema ya khalifata Rasulullah? Ya ce, ka bar mun Umar kusa da ni, zan nemi taimakonsa da shawarwarinsa. Ya ce, an yi an gama, na bar maka Umar. To wannan shine kawai abin da sayyidina Abubakar, amma banda wannan bai canja kowa ba, bai rage kowa ba, bai ƙara kowa ba, gwargwadon adadin da annabi ya sa da kansa da wanda ya jagorantar da inda ya ce su tafi duka, sayyidina Abubakar ya ce, duk abin da annabi ya muku umarni kar ku bar ko dai da ƙwayar zarra ku je ku aikata. Kuma cikin ikon Allah suka je suka ci gagaruman nasara. Wannan mun yi bayaninsa a baya in ba a mance ba. Fitan nan nasu kuma sai zama alheri. Tunda yanzu annabi ya rasu, rasuwan annabi duka bai fi kwana biyu zuwa uku ba. Kuma an ga mutane sun fito masu tarin yawa, ina za su tafi? Za su tafi Sham. Kuma an san garin Sham wane irin gari ne, ko kuma an san yankin Sham wane irin yanki ne? Yanki ne da yake da ƙarfi sosai, suke da tattalin arziki, suke da mayaka, suke da makami masu tarin yawa, kuma masu hatsari. Duk wanda zai fuskance su ko shakka babu a shirye yake. To sai mutane duk inda suka je suka wuce dandazo da runduna na mutane, ko suka wuce gari, aka ji ina za su je, kuma daga ina suka fito, kuma an san rasuwan annabi, sai a ce to komi aka yi, akwai ninkin waɗannan a Madina. Wanda suke da niyan su je Madina sai tsoro ya shige su, alhali ko Madina tana nan wayan su. Kaga fitan sai zama alheri. Wannan shine tunanin sayyidina Abubakar, yana tunanin cewa zai yi wahala annabi ya shirya abu babu alheri ciki. In dai annabi ne ya ce kaza, to an yi an gama, alkhairan da suke cikinsa ba su da iyaka, ba za a iya iyakance su ba, yana da wahala. To shi yasa ya doge kan ra'ayinsa. Kuma sai gashi ra'ayin nasa da ya doge sai zama shine daidai. Wannan fita da suka yi, duk inda aka gansu dakaru masu tarin yawa, sai tsoro ya shiga zukatan mutane. Cewa bayan da za a yi jagoransu ya rasu shekaran jiya, yau kuma su fita su nufi guri kaza, to komi aka yi suna da ninkin ba ninkin waɗannan. Sannan abu na biyu, waɗannan mutanen fa ba duniyar ba ce gabansu. In har duniyar ce gabansu, su zauna suna alhinin rasuwan shugabansu mana. A'a, amma bai taɓa su ba, kenan yadda Allah suke nema. Wanda ma suke da niyyar su kawo cikas, su kawo tasgaro, su kawo matsala, sai suka shiga taitayinsu da suka ga wannan dakaru. Su ma Sham da aka je sun san rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ba su yi tsammani nan kusa-kusa tawaga za ta taho daga garin Madina irin wannan mai yawa ba, bayan shugabansu, jagoransu, wanda suke sonsa, suke ji da shi ya rasu duka rasuwansa bai wuce kwana biyu zuwa uku ba, kuma su taho gare su. Wannan su ma sai sanya tsoro cikin zukatansu, sai suka kasa katakus. Sai zama wannan runduna ta Usama ta ci gagaruman nasara har ganima ta dawo da shi. Sannan wanda suke so su kai hari da farmaki wa Madina, tsoro ya shige su, sai suka koma da baya. To sai zamanto fitan wannan runduna ta Usama ba ƙaramin nasara aka ci ba. Kaga wannan zai nuna maka kyakkyawan ra'ayi na sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi. To sai mu je gaba ta uku daga cikin gabobi da mawallafin wannan littafi ke kawo mana, wanda ke fito mana da yadda sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, yake ba da gudumawa a jagorancin sayyidina Abubakar. Ya ce salisan, Umaru wa ruju'u mu'adhin min al-Yaman wa firasatun sadiqatun fi abi muslim al-Khawlani wa ra'yuhu fi ta'yini saisa ibbanu. Nan akwai taifin ero, ba ibbanu bane. Wa ra'ayuhu fi ta'yini aban, aban sunan ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, abanu bin sa'id bin al-as, ba ibanu bane, abanu, abanu bin sa'id bin al-as. Wannan sahabi ne wanda yake da falala cikin sahabban annabi, ya musulunta gabanin fathu Makka, inji wasu malaman tarihi, yayi hijira daga Makka ya dawo Madina, yana cikin kabilar Banu Umayya. Mun san Usman dan Affan ai ya fito daga kabilar Banu Umayya. To haka shi ma Abanu bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abd Shams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab ya hada dangantaka da Annabi akan Abd Manaf. To kaga wannan shine sunan sa Abanu bin Sa'id, ba Ibanu kamar yadda yazo a cikin wannan littafi ba. Yace wa ra'ayuhu fi ta'ayini Abana bin Sa'id, me yasa nace Abana? Saboda mamnu'un min as-sarf. Amma asali Abanu bin Sa'id ala al-Bahrain. To wannan ita ce gaba ta uku dangane da gudumawa da Sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi ta bayarwa a jagorancin Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi. Yace Umaru wa rudu'u Mu'ad min al-Yaman. Topic din babin a wannan gaba ta uku ya kunshi bangarori guda uku. Bangare na farko Umaru wa rudu'u Mu'adh min al-Yaman, wannan ita ce bangare ta farko. Bangare na biyu wa firasatun sadiqatun fi abi Muslim al-Khawlani. Sai bangare na uku wa ra'yuhu fi ta'ayini Abana bin Sa'id ala al-Bahrain. Kenan topic din nan gaba ta uku nan tana da bangarori guda uku. Bangare na farko Umar wa rujuu Mu'adh min al-Yaman, shawarin Sayyidina Umar, ra'ayin Sayyidina Umar dangane da dawowar Mu'adh daga Yaman. Mu'adh dan Jabal, Mu'adh dan Jabal mun san Annabi ya jagorantar da shi a wani gari cikin garuruwan Yaman sanda yana raye. To lokacin da ya dawo daga Yaman shi Mu'adh dan Jabal, wani ra'ayi ne Umar yake da shi? Sannan ra'ayin nasa ya aka yi ta yaya bijiro da shi wa Sayyidina Abubakar? Shi Umar baya ganin abu da yana da ta cewa a kai ya shuru, baya ganin abu wanda akwai tankawa a kai ya shuru, baya shiru akan abin da yake ga kaman ya saba wa dadai. To wannan bangare na farko kenan na wannan topic din namu, na wannan maudu'i namu. Bangare na biyu wa firasatun sadiqatun fi abi Muslim al-Khawlani, da firasa wacce take ta gaskiya. Firasa Sayyidina Umar ta gaskiya, mun san firasa kuwa? Mun san firasa ko? Zai iya yiwuwa mun san firasan, amma mu yi bayani akan mecece firasar sai ka ga abin zai dan wahalar. Malamai sun yi kokarin fito mana da abin da ake nufi da firasa. In aka ce firasa, shine mutum ne da Allah subhanahu wata'ala zai masa wata baiwa ta iya gane abin da ke zukatan mutane ba tare da sun bashi labari ba. Sai na kalli Muhammadu sai in ce Muhammadu bashi da lafiya, kuma ba shi ya ce mun bashi da lafiya ba, kuma in aka bincika sai a tabbatar eh bashi da lafiya. Sai in kalli Malam Sadiq in ce Malam Sadiq yana da damuwa, kuma in aka bincika sai a ga eh hakan ne, kuma ba shi ya ban labari ba. Wannan aiki ne na me na firasa. Ba kowa yake samun wannan baiwar ba cikin mutane, ƴan tsiraru ne sai kaga Allah musu wannan baiwar. Sai kaga mutum, in ka kalli mutum zaka iya gane yanayin da yake ciki. In ma ya wuni bai ci abinci ba, kana gan zaka ce yau baka ci abinci ba, kuma in aka bincika sai a gane eh bai ci abincin ba. To wannan wata baiwa ce da Allah subhanahu wata'ala yake ma wasu ƴan tsiraru cikin mutane. Wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi wa firasa. Wasu kuma suka ce abin da ake nufi da firasa shine mutum ya bankado abin da ba a yi a gabansa ba, abin da bai sani ba, abin da ba a bashi labari ba, ya bankado kuma ya yi bayani yanda abin ya faru ko yanda abin ya kasance ba tare da wani ya bashi labari ba, ba tare da an yi a gabansa ba, abin da aka yi shi a bayan idansa ko yana gari kaza, abin ya faru a gari kaza, kuma ya bada labarin abin yanda abin ya faru. Wannan ba shi ke nuna cewa ya san gaibu ba, wata baiwa ce Allah yake yi ma ƴan tsiraru cikin bayinsa. To Umar yana da wannan. To shine anan gurin ya ce wa firasatun sadiqa, da firasa wacce take ta gaskiya na Sayyidina Umar, fi abi Muslim al-Khawlani, dangane da Abu Muslim al-Khawlani. Waye Abu Muslim al-Khawlani? Abu Muslim al-Khawlani asalin sunansa Abdullahi ibn Thawb, sai dai kuma an fi saninsa da alkunyarsa Abu Muslim alƙaulani yana cikin zarata manya-manya na tabi'ai. Allah ne ya rage wa ayazakinsa bai zama cikin sahabbai ba, saboda ya yi zamani ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗan Yaman ne. Allah bai masa taufiƙin zuwa Madina ya haɗu da annabi ba har sai bayan rasuwan annabi, amma tun yana Yaman ma ya musulunta, annabi yana raye ma ya karɓi musulunci. To dama in mun duba ta'arifin sahabi, ko da ka yi zamani ɗaya da annabi ka karɓi musulunci, annabi yana raye, matuƙar ba ka yi ido huɗu da annabi ba, to ba a lissafa ka cikin sahabban annabi. Wannan ƙa'ida ce ta malamai suka sanya, sharaɗi ne cikin sharuɗin kasantuwanka sahabi. Sharaɗi na farko, ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi Abu Muslim al-Khawlani bai taɓa haɗuwa da annabi ba. Sharaɗi na biyu, lokacin da ka haɗu da annabi kana mai imani da shi. Wannan sharaɗi na biyun ya cika shi amma ya rasa na farko. Sharaɗi na uku, ka mutu kan musulunci. Shi ya mutu kan musulunci, kaga shi cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗi ɗaya ya rasa, shine haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ake cire shi cikin sahabban annabi, ake sa shi cikin manya-manyan tabi'ai. Mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Wannan shine ta'arifin da Ibn Hajar ya bayarwa sahabi cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz as-sahaba. Sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya zama lokacin da ya haɗu da shi mu'minan bihi, yana mai imani da shi. Kenan wanda ya haɗu da annabi bai yi imani da shi ba baya cikin sahabbai, ko da ku bayan rasuwan annabi ya musulunta ba a lissafa shi cikin sahabbai, saboda lokacin da ya haɗu da annabi baya cikin mu'minai. Sannan wa mata alal islam, ya mutu kan musulunci. To shi Abu Muslim al-Khawlani ya rasa sharaɗi guda, shine haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam, bai taɓa ganin annabi ba amma ya musulunta tun annabi yana raye a Yaman. Sai da annabi ya rasu tukunna ya shigo garin Madina, wannan babban tabi'i ne cikin tabi'an musulunci. To akwai firasa ta sayyidina Umar dangane da wannan tabi'i Abu Muslim al-Khawlani, wanda kuma firasa ta fito ta zama tabbas haka ne, wanda za mu zo mu ganta a nan gaba. Sai gaba ta uku na wannan maudu'i namu ya ce wa ra'ayuhu fi ta'ayini abana bin sa'idin ala al-bahrain, da ra'ayin da sayyidina Umar ya bijiro da shi wa sayyidina Abu Bakar wajen ayyana wannan sahabi Abanu bin Sa'id bin al-As, wajen ayyana shi a Bahrain. Wato sayyidina Umar ya ba da shawari wa sayyidina Abu Bakar a kan ya ayyana Abanu bin Sa'id, ya ayyana shi ya zama gwamnansa a Bahrain. To waɗannan su ne gaɓoɓi guda uku waɗanda za su ƙara fito mana da yadda sayyidina Umar ke ba da gudumawa a jagorancin sayyidina Abu Bakar. To mu ɗauki gaba ta farko. Gaba ta farko ya ce Umaru wa ruju'u Mu'adhin min al-Yaman, Umar da dawowar Mu'adhu daga Yaman. Mu'adhu ɗan Jabal ai mun san shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu'adhu ɗan Jabal yana cikin al-Muhajirun ko yana cikin al-Ansar? Yana cikin al-Ansar, yana cikin al-Ansar. Kuma musuluncinsa ya musulunta da wuri, saboda lokacin ma kafin annabi hijira daga Makka ya dawo Madina, Mu'adhu ɗan Jabal ya karɓi musulunci. Mu'adhu ɗan Jabal yana cikin mutanen da suka zo gurin annabi mutum 70 da wani abu, wasu malaman suka ce 80 da wani abu, wanda suka zo suka kulla bai'atul aqaba as-saniya da annabi a gurin aikin hajji a Amina. Mun san mutanen Madina, wakilan mutan Madina mutum 70 da wani abu, wasu malaman tarihi suka ce 80 da wani abu, sun zo sun yi mitin da annabi a lokacin aikin hajji shekarar da annabi zai yi hijira daga Makka ya koma Madina. Sun zo sun yi mitin da annabi, sun zo sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam. To waɗanda aka turo suka zauna da annabi sun kulla yarjejeniya tsakaninsu da annabi akan in annabi ya koma gare su za su ba shi kulawa, za su ba shi kariya, kamar yadda za su ba da kulawa da kariya wa ‘ya’yansu na cikinsu da matansu. To Mu'adhu ɗan Jabal yana cikin wanda aka zo aka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaga kenan yana cikin sabiqunal awwaluna. Kuma Mu'adhu ɗan Jabal ya halarci yaƙin Badar. Duk wanda ya halarci yaƙin Badar yana da wani matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala da manzonsu sallallahu alaihi wasallam. Kai duk yaƙuƙuwan da annabi ya fita ba yaƙin da annabi ya fita kwace Mu'adh ya fita tare da shi. Kaga sahabi ne wanda yake da falala mai tarin yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa Yaman a wani gari da ake kiransa Janat. Garin Yaman an kasa shi kashi uku ko kuma kashi biyar. To daga cikin wannan kashi uku ko kashi biyar din, kashi na farko cikinsu wanda ya fi girma cikinsu shi ne Janat. To nan annabi ya tura Mu'adh ɗan Jabal ya je ya zamanto musu limami, ya zama musu alƙali, ya zama musu shugaba, ya zama musu mai jagorantarsu a harkan duniyarsu da lahirarsu gaba ɗaya. Kuma shi zai karɓi zakka daga gurinsu ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya zama musu malami. Kaga ayyukan nasa suna da yawa. Shi ne limaminsu, shi ne malaminsu, mai karantar da su alƙur'ani, ya karantar da su addinin musulunci, sannan kuma shi ne alƙalinsu, zai yi hukunci tsakaninsu, shi ne jagoransu, duk wani abu da ya taso kansa za su yi. Sannan in an tara zakka shi za a kawo ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi lokacin da zai tura shi Yaman yake ce masa, idan ka je Yaman sai wata wani matsala ya bijiro gare ka, wasu suka zo maka da wata matsalarsu, ya za ka yi ka musu hukunci? Idan mutane suka zo maka da kokensu ko suka zo maka da matsalarsu, ya za ka yi ka musu hukunci? Ya ce, na tashi musu hukunci sai in duba littafin Allah sai na musu hukunci da abin da ke cikin littafin Allah. Ya ce, to in ka duba littafin Allah baka samu ba fa, ya za ka yi? Ya ce, sai in koma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na musu hukunci da abin da ya zo cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, to in ka duba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka samu ba fa, ya za ka yi? Ya ce, sai na yi ijtihadi da ra'ayina, ba zan wuce gona da iri ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bugi kirjinsa ya ce, alhamdulillah, ya ce, na gode wa Allah alladhi waffaqa rasulillahi lima yurdi rasulallah, yace na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da manzon Allah. Waye manzon Allah? Mu'adh. Tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi manzon Allah ne, ko dan aikan Allah ne. Mu'adh kuma dan aikan annabi ne, manzon Allah. Kaga shi ya zama dan aikan Allah. Inda shi annabi sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne, Mu'adh kuma dan aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yace, alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillahi lima yurdi rasulallah, yace nagode wa Allah subhanahu wataala da ya datar da manzon Allah da abinda zai yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi ne da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa, Imam Tirmidhi da Abu Dauda suka fitar cikin sunan dinsu, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi, ya raunata shi. Nasiruddin Al-Albani ya raunata wannan hadisi da na karanta, amma kuma da yawa daga cikin muhaqqiqun sun inganta hadisi, irin su Khatibul Baghdadi ya inganta hadisi, irin su Ibnul Arabi, irin su Ibnul Qayyim sun ce hadisin ingantacce ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Mu'adh shaida da ilimi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wanda yake mai tsayi, wanda aka samo daga Anas dan Malik, Allah yarda da shi. Annabi ya ce, wanda yafi kowa tausayi cikin al'ummarsa shine Abu Bakar, wanda yafi kowa tsanani a addini cikin al'ummarsa shine Umar, wanda kuma yafi su tsantsan kunya shine Sayyidina Usman, wanda kuma yafi su sanin rabon gado shine Zaid ibn Thabit, wanda kuma yafi su sanin halal da haram shine Mu'adh ɗan Jabal. Annabi ya ce, wanda yafi su sanin halal da haram shine Mu'adh ɗan Jabal, wanda kuma yafi su sanin Al-Qur'ani shine Ubay ibn Ka'ab, inji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi ne da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ranan tashin alkiyama Mu'adh ɗan Jabal zai zo yana gaban malamai, wato malamai suna bayansa saboda iliminsa, Allah yarda da shi. abinda zai ƙara fito mana da ilimin wannan sahabi an samu zarata cikin sahabban annabi da suka yi riwaya daga gare shi Abdullah ibn Amr ibn al-As yayi riwaya daga Mu'adh ibn Jabal Abdullah ibn Abbas yayi riwaya daga Mu'adh ibn Jabal Allah ya jaddada shi Anas ibn Malik yayi riwaya daga Mu'adh ibn Jabal Allah ya jaddada shi Abu Qatada al-Ansari yayi riwaya daga Mu'adh ibn Jabal da wasu da yawa cikin sahabban annabi sun yi riwaya daga gare shi wani daga cikin tabi'ai Farwatul Ashjali yake ba da labari yace wata rana na kasance tare da Abdullahi dan Mas'ud ai mun san Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi sai yake cewa inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina Farwa sai yace a ko dai inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina sai ce sai na ji Mu'adh ya sake maimaitawa cewa inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin sai ce sai na fahimci ba bisa rashin sani yayi ba da gangan yayi akwai wani abu da yake so ya fito da shi sai na yi shuru ban ƙara tankawa ba in ji Farwa al-Ashjali tabi'i ne cikin tabi'an musulunci yace da nan shuru sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ka san me yasa na faɗi haka yace Allahu a'lam ban sani ba yace idan kai dube zuwa ga Mu'adh dan Jabal cewa da nayi kana ummatan abinda nake nufi da kana ummatan Mu'adh dan Jabal duk wani alkhairi da ya ka sani ba wanda Mu'adh dan Jabal bai sani ba sannan duk abin da Mu'adh dan Jabal ya sani yana aiki da shi kuma yana karantarwa mutane suna koyi da shi wannan kuma shi Allah ke nufi da cewa inna ibrahima kana ummatan kaga Mu'adh ya zama ummatan kenan saboda ya san alkhairi yana aiki da shi ya karantar da al'umma suna koyi da abin da ya karanta kenan yanzu mutun za iya ce masa ummatan idan ya zamanto ya san alkhairi yana aiki da shi yana karantar da shi mutane na koyi da abin da yake kyawawa shi yasa Allah ya kira annabi ibrahima da ya masa wannan laqabi na inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa sai ce cewa da yayi qanitan me yasa yace Mu'adh qanitan saboda shi muti'un lillahi mutun ne mai yawan da'awa Allah subhanahu wataala yace to tunda ya cika waɗannan sifofi da Allah ya siffanta annabi Ibrahim alaihi salam da su kaga babu laifi in nace inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan sannan kuma walam yakun minal mushrikina ba cikin masu shirka kamar yadda annabi Ibrahim shi ma ba cikin masu shirka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin son Mu'adh dan Jabal Allah ya dade shi hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka fitar da sanadi ingantacce wanda aka samu daga Mu'adh dan Jabal din annabi ya kama hannunsa ya kama hannun Mu'adh yace ya Mu'adh wallahi inni la uhibbu yace ya Mu'adh wallahi na rantse da Allah ina son ka sai annabi yake ce masa to ina maka wasiya akan karka kuskura ka bari bayan kowace sallah karka kuskura ka bar fadin Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati karka kuskura ka bar wannan duk sanda kai sallah ka idar ka lazumci wannan addu'a din wannan ita ce soyayya ta kwarai ka tsora mutum turbar da zai tsira gaban Allah ranar gobe kiyama ba soyayyar da tafi wannan yace wasiyar da zan maka saboda kaunar da nake maka ka tsira gaban Allah subhanahu wataala shine bayan kowace sallah karka bar fadin Allahumma ya ubangiji a inni ala zikrika ka taimaka min wajen ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadati da kuma kyautata maka ibada kaga sai da taimakon Allah ko a iya ambatan Allah sai da taimakon Allah a kyautata ibada ga Allah to yanzu Mu'adh ya lazumci neman Allah ya taimaka masa wajen ambatansa ya lazumci neman Allah subhanahu wataala ya taimaka masa wajen kyautata masa ibada Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai kula da Mu'adh dan Jabal kuma yana maida hankalinsa kan al'amuransa na duniya gaba ɗaya ma ba ma na lahira ba kawai al'amuransa na duniya ma annabi yana sa ido a kai abin da ya yi kullewa Mu'adh kai annabi yana kai kawo wajen ganin an sama masa mafita. Ɗaya daga cikin magabata yake ba da labari, Abdullahi bin Ka'ab bin Malik. Ai mun san Ka'ab bin Malik ko? Yana cikin ala salasatin ladina kulli. To ɗansa Abdullahi bin Ka'ab bin Malik yake ba da labari cewar Mu'azu mutum ne wanda yake da taushin hali, yake da saukin hali, sannan kuma yana cikin mafifita cikin mutanensa, mutan Madina kenan, su ne al-Ansar ko? To amma kuma Mu'azu ba shi da abin hannunsa, ba shi da abin hannunsa, sai yana ta bashi gurin mutane, yana ta bashi gurin mutane har bashi ya masa kakatutu. Sai aka wayi gari yanzu idan zai biya bashin da yake kansa zai mamaye duka zuciyarsa da ya mallaka. To shine yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya nema daga gun Annabi, tunda Annabi yana son sa, kuma al'amuransa Annabi yakan shiga, in abu ne ya turke Annabi zai kai ka wajen a sama masa mafita. To shine yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake neman alfarma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, akan Annabi ya nema masa ya bada baki gurin waɗanda suke bin sa bashi, kansu ya fe masa, saboda in har an ce za a biya su bashi da dukiyarsa za a wayi gari bashi da komai. Annabi ya ce ba komai, Mu'adhu kwantar da hankalinka zan maka. Annabi ya nemi waɗanda suke bin Mu'adhu bashi, ya nema wa Mu'adhu alfarma akan su masa afuwa, su ya fe masa, suka ce a'a ba za su iya ba. Annabi da kansa ya nemi abu a ki kasan abun ya kai inda yake. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam abu kadarorin da Mu'adhu ya mallaka sai ya saida su, aka biya su bashin su. Saka wayi gari Mu'adhu bashi da komai da ya mallaka, sannan kuma babu wani wanda yake bin sa bashi. To da aka je aka yi fathu Makka aka dawo, wannan komada da ta samu Mu'adhu dan Jabal dan Annabi ya tada masa ita, sai tura shi Yaman. Ya wakilta shi ya zama gwamna a garin da muka ambata a baya. Za a tuno sunan garin? Janat, Faraituwa, garin Janat. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi garin Janat ya je ya zama alkali, ya zama gwamna, ya zama malami mai karantarwa, mai karantar da su addini. Sannan kuma Annabi ya ce babu laifi idan ya dan samu nasa na kashin kansa a wannan jagoranci da aka sanya shi, saboda a tada masa da komadansa. Mu'adhu dan Jabal Allah ya yarda da shi, wannan shine wanda in mun zo zamu karanta nan gaba, wannan kissar da na dauko mana na tura Annabi da yayi Mu'adhu dan Jabal ya je dan tada komadarsa, to wannan shine ra'ayin Sayyidina Umar, wanda in Allah ya kai mu mako na gaba in mun zo shine abin da zamu duba insha Allah. Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi lokacin da ya zama khalifa ya tura Abu Ubaida ya zama jagora a yankin Sham. To lokacin da annoba ta barke a yankin Sham a wani gari da ake kiransa Amwas, sai Allah ya dauki rayuwar Abu Ubaida yayin shahada. Da yayin shahada Sayyidina Umar sai ya maye gurbinsa da Mu'adhu dan Jabal ya zama shine jagora a wannan gari na Amwas. Mu'adhu dan Jabal shi ma watannin da ya ba su da yawa shi ma ya mutu a wannan annoba din, shekara ta 18 bayan hijira, lokacin khalifancin Sayyidina Umar. Allah ya yarda da su gaba daya. Mu'adhu dan Jabal abinda zai ba ku mamaki, gashi dai mun ji yana da tarihi mai tarin yawa, yana da falala, kuma yayi nagarta wa musulunci, yayi nagarta wa musulmi, amma duka ya rasu bai wuce dan shekara 38 ba, bai kai shekara 40 ba. Kaga Allah ya sanya albarka cikin rayuwarsa, Allah ya sanya albarka cikin rayuwarsa. An ce ya rasu ba shi da dako daya, Allah subhanahu wata'ala bai azurta shi da haihuwa ba, ya rasu a wannan gari na Amwas sakamakon annoba. Garin Amwas gari ne da yake tsakanin Ramla da Baitul Maqdis. To anan annoban ta barke, sahabbai masu tarin yawa na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya musu rasuwa. Wannan shine takaitaccen bayani kan Mu'adhu. Nan topic din mu yace Umar wa ruju'u Mu'adh min al-Yaman, ra'ayin Umar dangane da dawowar Mu'adhu daga Yaman. To mun san wane ne Mu'adhu, dama mun san Mu'adhu, amma yanzu mun dan duba takaitaccen tarihinsa. Idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu haduwa ta gaba, insha Allah za mu duba wannan qadiyya ta ra'ayin sayyidina Umar dangane da dawowar Mu'adh daga Yaman inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi ya je zamanto wakili nasa abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah subhanahu wataala ba mu ikon amfani da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.